ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda baƙon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka. Muddin dai kabi doka, yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka, musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan.
Wannan da na tare da su zaci ba a ji kwa ba din har min ban ce ce ba ya ce wai ni na da wasu nasu da nasu da banda bane na rada bane sir so ba ba ce wai kuma sai da fa when how you making this money how do I go about it I'm going to have to come to make dude sun ga na legal legal abun nan ne so ma they want to even know about what I'm doing ha ya yake yi wannan na so aka ta kansu da katar ba ban da tare da su amma na America American dollars da billions da zaki wuku how to come say for you so su ma dai wonsu mota ba problem bane ko kuma mota da abinci na Nigeria ba America ba problem bane so
baba tondana da iyali ne
friends da UK ko kuma da Adama mama
to yanzu baba tondana in wani ya ce maka yana son ya zo America ya zo ya irin wannan kasuwancin da kake yi wani irin shawara zaka bashi
ni dai my own advice day one you have to study, you have to be master before you become master of the game. You have to put that way means the money 9 years, you can have the 1 year away, okay. You have to go about it. That's the way because people are going making money as human. I just want to ask, how's it being done? Can I lot me? How do you buy what you like and I can farmo? And when it's one, how do you go about it? I don't know how to farm. In case we here is okay in Zuma, nice I'm gonna come you want to hold 12. Nice 800 to 1,000. In ka kasiya mai ya zo ya ta wannan sai ci 800 baka duba wai wannan wani kasiya 800 now da engine da kyau ne akwai wanda ci mama akwai kuna duba a this engine problem kana sai haka mun ga 800 ya duba akwai what is the problem ina duba carfax ina okay this size good tabu da husband ne sai sa su siyar not because this car is so cheap bam siya ada the engine is not good then you are losing amma you have to irin fine somebody can put it through
to ya kake magana kudi bane to kai ya kake gane engine mai kyau ya kake gane mara kyau akwai abin da ake gudawa wanda shi ne ake
gudawa mu dai ka mu kam ga mun mu dai da kafa sun nan na da kafa sun nan da yes this can one one two one wala yana bani da shi to second is that okay they have the hampo haidani kuma zan shiga ko fa zan shiga auction nan zai je duba kafin
in mutum ya ce maka yana son ya zo America ina son ka ba shi shawara
ni dai two things a duniya three people are coming to America the first one want to come ya shiga the first person ya ce wow ga wuta ga komi ga run ga hanya the person is the first person ya ce no how to stay come and stay here that means that person in Nigeria ba abun da yake yi doesn't have anything doing the second that trip traveling the third come second person ya shiga second person ya shiga ya ce wow America is just okay I'll be going and come back see you guys what he's doing there you know the one abu the third person tells you man for America, I prefer to just come once in a while. So remember, I'm really here. Then for me, personally, day, I'm going to stay in Nigeria. Come forward to the callback.
Kana nuna ba samun kuɗi da sauki nan kenan?
A Nigeria anan?
Anan ma
isirin ko ce kuɗa wani sosai anan ma is fa okay. Because easy lifestyle anan. Anan dey if you when ko ce kuɗa wani sosai what you are doing. So to me is better. I want kana aiki a kake a bank. You see because everybody fintech ne ba America fintech ne. Ba hani buyasu mu dey we seen it. That day but now yanzu dey it's getting better. Kana I work MTN ko stay in Nigeria. Is grab yourself. You are coming here now because you are starting all over. That far you are taking. After the next time you come, I think how it is. No, it's a big problem. Stay there if you are. You start all over. Come on here and do. The opportunity today, I won't lie to you. I prefer all my knowledge day to go and the time ma do it. But now and do my business. I will spend a lot of time. The time ma, hey. So, shower nowadays is more like. Before you be think about it, by way you are coming, you are going, wow, the hiking. Come on, come and do the urine dating job. So my so another is still waiting. It's 50-50. But I didn't say we are. I can go. But you are coming. I'm kind of hiking. And they can Nigeria who fit and found it on stick to it.
To mun gode kwarai ba batun da wannan lokaci.
Ah, na gode fa sosai ba kai.
Ma saurare. Kuma mun gode. Kuma ne mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa wanda bakon namu sai wani sati a jimu da wani sabon bako. Yanzu amadan shi bakon namu Babatun dai Ahmed Oduwa da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Ragada busa she ta kerga inji fulani ragaba busa she dajin Allah lale nare nakiba Muhammad inni shi takasawa nare nakiba Muhammad inni shi takasawa kai bari in rame kasani bari in rame kai bari in rame shi alheri.